Amina, tu la rue matra.
Amina, Amina,
Amina, daure ne go yau ga mai sanki Amina dauke da sabo kullum fatana kice da ni in baiko ki amince min Amina na yoro san sabuka in ba kya suna yan mata mata sun kai dubu Amina da bance tafiyar ta da bance kallar ta ma da bance sanan ta da bane maganar ta ma da bance inda ce hira Amina ta iya zance kin sace min zuciya a takaice ki sauna Amina tauraruwar mata zamu da biza sai kashi yau ba zamu gana ba mutuwa ce ta sa ba zamu gana ba da Amina tauraruwar mata Amina, Amina, 'yar auta, Amina.